Yayin da wannan ziyara tuntuba Inspector General na ƴan sandan Najeriya ya ku gana nema da gwamnatin jihar Taraba da kuma sarakuna iyayen al'umma domin bayyana musu irin matakan da rundunar ƴan sandan ƙasar ke ɗauka domin kawo ƙarshen tashin hankulin da ke faruwa a jihar. Tun farko dai yayin wannan taro da aka yi a gidan gwamnatin jihar Inspector General na ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris yake don shawo kan lamarin ya sa za a ƙara wa jihar ƙarin ƴan sanda rukuni 8 waɗanda za a tura su yankunan da ake yawaitar samun tashin hankali. Baya ga ƴan sandan kwantar da tarzoma da tun farko aka turo. Haka nan kuma Inspector General na ƴan sandan ya koyawa al'umman jihar Taraba neman albishi da samun wani jirgi mai saukar angulu wato helicopter da zai ke yin shawagi domin zakulo abubuwan da ke faruwa domin ɗaukar matakin gaggawa.
We have deployed additional 3 mobile police units to assist in ensuring peace and harmony in various parts of the Taraba district.
Kamar yadda aka sani, ƴan sanda da ma sauran jami'an tsaro muna namu kokari kuma za a ƙaro rukuni 8 na ƴan sanda. Baya ga na kwantar da tarzoma da tun farko aka turo, kai ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen daƙile tashin hankulin da ke faruwa a wannan jiha. Kuma yanzu haka ma akwai wani jirgin helicopter na ƴan sanda da aka baiwa jihar nan domin zagayawa wato shawagi domin samun bayanai, kuma a shirye muke domin magance tashin hankulan. Tun farko ma dai gwamnatin jihar Taraba ke dare da sun isyako. Ya ku buƙaci rundunar ƴan sandan nema da taimaka wajen shawo kan tashin hankulin da ke aukuwa a jihar.
I must say I'm very excited and I must thank you most dearly that you gave a prompt approval to this location.
Gaskiya mun ji daɗi da wannan ziyara, domin ai kuwa cikin kwanakin nan ma an samu asarar rayuka. Mu dai fatanmu shi ne kullum ya tafiya kuɗin sabulu.
The police are doing their best in Taraba State. That I can say anything.
To sai dai kuma a kullum ma akan zargi wasu jami'an tsaro ne da ma wuce makaɗi da rawa, musamman a wuraren da ke samun tashin hankalin. To koya masana ma ke kallon wannan ziyara na Inspector ƴan sanda a yanzu, Barista Idris Abdullahi Jalo, da ke ma zama shugaban kwamitin kula da haƙƙin ɗan adam na ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Taraba, ya bayyana da suke kallon wannan ziyara da kuma matakan da ya kamata a ɗauka.
Zuwan shi yana da muhimmanci ga Inspector General na ƴan sanda don zai kara bastin moral na su ƴan sanda, sannan kuma ya gane ma'idansa harkokin tsaro da yadda mutanensa suke gudanar da tsaro a wannan jiha. Kuma an ce zai tafi har Gembu, sannan kuma mun ji ya ba wa su ƴan sandan wannan jiha abin nan jirgi wanda za su rika shiga wuraje irin su Gembu da sauransu da Dajizuka. Suna kallon abin da ke faruwa, suna kamar surveillance kenan. Sai dai yana da muhimmanci ya kara jawo hankalin ƴan sanda wajen aiki tukuru bisa tsari inda akan ka'ida, kuma dole ƴan sanda su gujewa san ransu da ko kuma bangaranci wajen kwantar da husuma in ta taso. Don za ka gani akwai wannan zarge-zarge da yawan cewa suna ɗaukan bangare kare wasu al'umma da sauransu. Su dole ya ja hankalinsu su tsaya kuma su yi aikinsu tsakaninsu da Allah bisa tsari da aka tsara musu su yi.
Barista Idris Abdullahi kenan da ke ma zama shugaban kwamitin kula da haƙƙin bani Adam na ƙungiyar lauyoyin Najeriya a Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.